at Revelation Music.
Big John.
Mariama ke me yaar barkani achikin mata kinsa me al farma agungu bangiji Malaika Jibril yazo ya chizaki haifia Malaika Jibril yazo ya chizaki haifia Sunanshi Yesu Chaito dunia
Yesu
Sarkin sarakuna
Yesu
May chaito dunia
Yesu
Nagan toraro Toraro na walkia Koa de koa Duxungani garia chanja Gasunan sunazua Sunazua La gula gula ida zelaria Jewa sunzo sakan sarkin sarakuna Yai sunzo sakan sarkin sarakuna Sarkin sarakuna
Yesu
Mai cheta dunia
I love this Jesuits.